sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 22 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su Baba zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa, hukumomin Taliban sun faɗa yau Laraba cewa girgizar kasar da ta afzawa kasar ta kashe mutane 900 kana ta jikata wasu 600 a kudu maso gabashin kasar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa yau Laraba cewa Russia na ci gaba da lugudan wuta yayin da take kokarin lullube yankin Severodonetsk. Kanin shugaban Amurka Joe Biden ya kira a yau Laraba ga majalisar dokokin kasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya don taimakawa masu amfani da man su samu sauƙin hauhawan farashi da ke da nasaba da yaƙi Russia a Ukraine.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Niger ta amincewa gwamnatin kasar ta soma zartar da dokar hukuncin biyan tara ga mutanen da aka kama da laifin cin zarafi ko yin gazafi a kafafen sada zumunta maimakon hukuncin zaman gidan yari.
Ko zage mutum cikin kahohi na sada zumunta na zamani wannan. Ka dauki WhatsApp, ka dauki wani Instagram, wani Facebook, an shahe kaso, amma fa akwai tara.
Za kuma ku ji cewa kasar Japan da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar da na'urar taimakawa numfashi a asibitin ƙwararru da ke birnin Maiduguri. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Adadin mutane da suka mutu a cikin wata girgiza mai karfin gaske a Afghanistan na ci gaba da karuwa. Hukumomin Taliban sun faɗa a yau Laraba cewa girgizar kasar ta kashe mutane 900 kana ta jikata wasu 600 a kudu maso gabashin kasar. Mataimakin ministan kula da bala'o'i na Taliban Maulawi Sharifuddin Muslim shine bayanar da adadin waɗanda suka mutu a wani taron manema labarai a Kabul babban birnin kasar lokacin da yake bada rahoton farko. Ya ce girgizar ta fi muni ne a lardunan Paktika da Khost da suke kudu maso gabashin kasar masu iyaka da Pakistan. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta bayyana cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.1 ta afku ne da sanyin safiyar yau Laraba a wani wuri mai tazaran kimanin kilomita 44 daga babban birnin Lardin Khost. Hotunan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna gidaje sun rushe da kuma buraguzai. Girgizar ta kuma taɓa Kabul babban birnin ƙasar. Ramiz Alakbarov, jami'in kula da ayyukan jin kai da Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa aikinsa shine tantance bukatu da kuma mayar da martani bayan girgizar kasar da ta afku da sanyin safiyar yau Laraba ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa yau Laraba cewa Russia na ci gaba da lugudan wuta yayin da take kokarin lullube yankin Severodonetsk. Wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kuma ce akwai yiwuwar Russia tana kokarin tura dakarunta masu yawa zuwa Donbas. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba yi a duk dare cewa halin da sojojin ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske ne yankin na cikin tashin hankali a yanzu. Maharan sun kuma matsa lamba sosai a kan hanyar Donetsk. Ya ce Russia ta ƙara ƙaimi domin ganin ta kori sojojin Ukraine daga muhimman wurare. Sarhi Hadai, gwamnan yankin gabashin Luhansk na Ukraine, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Associated Press a rubutaccen sharhi cewa wurin tamkar cikin wuta ne, komai na cin wuta, harsashe ba sa kakkautawa ko da na sa'a ɗaya ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira a yau Laraba ga Majalisar Dokokin Kasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya don taimakawa masu amfani da man su samu sauƙin hauhawan farashi da ke da nasaba da yakin Russia a Ukraine. Gabanin farcin da Biden ya shirya game da farashin man, Fadar White House ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa shugaban ya bayar da goyon baya ga dakatar da haraji cent 18.4 akan galan mai har zuwa ƙarshen watan Satumba. Fadar White House ta ce shugaba Biden ya fahimci cewa batun kawar da harajin mai ba na shi kadai ba ne, kokarin kansa ba zai iya dauke tsadar farashi da ake gani ba. Amma shugaban ya yi imanin cewa wannan lokaci na musamman, lokacin da yakin Ukraine ke dora tsadar farashi akan iyalan Amurkawa. Ya kamata majalisar ta yi duk abin da za ta iya domin samarwa iyalai masu aiki damar numfasawa.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake dawowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amincewa gwamnatin ƙasar ta soma zartar da dokar hukuncin biyan tara ga mutanen da aka kama da laifin cin zarafi ko yi wa wani ƙazafi ta yanar gizo, a maimakon hukuncin zaman wakafi da aka saba yankewa irin waɗannan mutane a can baya. Matakin da cibiyar 'yan jarida ta ce ya yi daidai, ganin yadda abin zai ba da damar fayyace 'yan jarida da masu rubutun ɓatanci a kafafen sada zumunta. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kudirin dokar da gwamnatin ta Nijar ta aike wa majalisar dokokin ƙasa na cewa daga yanzu duk wanda ya amfani da yanar gizo don yada rubutu ko muryoyi ko hotuna ko bidiyo ko zanen da ke kunshe da bayanan gwada wariyar launin fata ko jahanci ko kabilanci ko bambancin addini ko kuma nuna kyamar baki da dukkan wasu abubuwan da zasu haddasa tashin hankali a tsakanin 'yan ƙasa, zai biya tarar kudaden da suka kama daga miliyan 5 na sefa zuwa miliyan 10. Sannan za a hana masa zama a ƙasar har ina masha Allahu. Mai shari'a Mamman Sani Jibaje na daga cikin daraktocin ma'aikatar shari'a ta ƙasa.
Yanzu abin da aka sa cikin sabuwar doka, ko ɗan jarida kake ko ma ba ɗan jarida bane, duk wanda ya ma mutum ƙazahi ko ya zagi mutum cikin kahohi na sada zumunta na zamani wannan, ka ɗauki WhatsApp, ka ɗauki wani Instagram, wani Facebook, an shahe kaso. Amma fa akwai tara, ku gane kwarai fa. Akwai sauran laifuffuka wanda suke cikin wannan tsohon dokar, ita su an ƙara musu matsanani.
A yayin ƙuri'ar da aka yi, lokacin 'yan majalisar ne suka yi na'am da matakin gwamnatin ta Nijar. Honorable Kallamu Tari shi ne shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin doka a majalisar dokokin ƙasa, Komisiyon Kashi.
Alƙawali ne wanda shugaban ƙasa Bazumu ya ɗauka ga 'yan ƙasa wanda ya ce zai ba su izinin su miƙe ƙahonsu, su faɗi albarkacin bakinsu bisa ga duk sha'ani wanda ya shahi zamantakewa da cigaban ƙasa. To ka gani, in kuma suna da ɗarɗarɗin cewa idan na yi kuskure cikin magana ta zan je gidan kaso, yakan iya kawo ɗan ƙasa shigar je ga yin wata magana. To ko da yake magana a zinƙin nutsuwa kan takahin aita, an ba da damar mutane su faɗi. To ko da za ka kuskure, kuskuren nan ba zai ja maka zaman kaso ba, sai dai tara.
Daga lokacin soma zartar da dokar hukunta mutanen da aka kama da laifin cin zarafi a kafafen sada zumunta wato 2019 kawo yau, gambin 'yan adawa ne hukumomi suka kulle a gidan kaso. Mafari kenan 'yan majalisa na jam'iyyun hamayya suka yi na'am da gyaran fuskar da gwamnatin ta gabatar, inji Honorable Usman Hassan, ko da yake ba girin ba ta yi mai, inji shi.
Mun gani da in 'yan adawa ya yi iri wannan laifi za a zo ba ma tambaya wani abu sai a rufe shi, amma in 'yan majority ya yi wannan laifi ko rana guda bai cikin kaso, yalla ma ana ta yabon shi ya yi abin kwarai. To wannan bai kamata ba.
A ra'ayin sakataren watsa labaran cibiyar 'yan jarida Suleiman Umaru Bura, mai gurbin hukuncin zaman wakafi da biyan tara mataki ne da zai ba da damar bambanta rubutun 'yan jarida da na waɗanda ke fakewa da kafafen sada zumunta don cimma wata muguwar manufa.
Cin zarafi da wannan zagi, wannan ba aiki bane na ɗan jarida ƙwararre, ɗan jarida wanda ya san aikin shi, san ƙa'idodin aikin shi. Da wuya a samu wannan kuskuren daga gare shi. Dama ce ma wanda take sawa kamar a bambamce lalle ɗan jarida da wani wanda ba ɗan jarida ba a cikin wani yanayin da yake ciki.
A shekarar 2019 ne gwamnatin Nijar ta kafa dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta, bayan la'akari da abin da ta kira yawaitar cin zarafin manyan mutane a irin waɗannan dandali na muhawara. Yayin da 'yan hamayya ke ganin abin a matsayin wani yunkurin rufe bakin jama'a. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu da cigaban labaran duniya.
Kafofin yaɗa labaran Koriya ta Arewa sun rawaito cewa shugaban ƙasar Kim Jong-un ya kira taron manyan sojojin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ce yau Laraba babban taron kwamitin sojan ya fara ne a jiya Talata, kuma zai hada ne da yin nazari akan ayyukan tsaro a wannan shekara da kuma tabbatar da ayyuka masu muhimmanci da gaggawa don faɗaɗa ƙarfin sojan da aiwatar da manufofin tsaro. Tattaunawar da yana zuwa ne a daidai lokacin da Koriya ta Arewa ta cika shekara mafi tarihi da ta harba makaman ballistic, ciki har da makami mai linzami na farko da kasar ta yi a cikin kusan shekaru biyar mai karfin isa wata nahiya. A ƙarshe, adadin 'yan kasar New Zealand da ke kallon kasar China a matsayin barazana ta siyasa ga yankin ya ƙaru a cewar wani sabon bincike. Cibiyar Asian New Zealand Foundation ita ce ta gudanar da binciken, wata ƙungiya mai zaman kanta a Wellington. Tun daga shekara 1997 kungiyar ta nemi jin ra'ayoyin 'yan kasar New Zealand. Daga cikin mutane sama da 1,100 da aka yi nazari a baya-bayan nan, kashi 13 cikin 100 kawai ne suke kallon China a matsayin abokiya, ra'ayin da ba shi da yawa. Kashi 58 cikin 100 na mutanen da suka ba da ra'ayoyinsu sun yi la'akari da kasar China a matsayin barazana ta fannin siyasa. Wannan fargaban ya karu daga adadin bara na kashi 37 cikin 100. Gidauniyar ta ce ra'ayoyin 'yan kasar New Zealand suna la'akari da labaran kafafen yada labarai wanda suka tsara yadda Beijing ke ci gaba da dagewa a yankin tekun Pacific da kuma burinta na yankin tekun kudancin China. Kashi 10 a cikin 100 na masu amsa binciken sun yi la'akari da cewa China za ta yi aiki da gaskiya a duniya. Babban daraktan gidauniyar Asian New Zealand Simon Draper ya ce alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta kasance galibi ta kasuwanci, amma ta ƙara cuɗanya a fannin siyasar duniya. Gwamnati a Wellington ta bi sahun Australia wajen yunkurin daƙile burin tsaro da kasuwanci na Beijing a yankin tekun Pacific, wanda makwabta biyun ke ɗauka a matsayin tasirinsu ne a al'adance.
A gaida ya Baba Yakubu Makiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kasar Japan tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar da wata na'urar taimakawa numfashi da kuma wasu fridge masu amfani da hasken rana har sama da 20 a asibitin ƙwararru da ke birnin Maiduguri. Ga wakilin Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
Kasar Japan da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Najeriya su samar da wata mashin da bannin fashi da ake kira oxygen da kuma wasu firijire har sama da 20 asibitin ƙwararru da ke nan cikin garin Maiduguri. Ana daidai irin wannan injina irinsu na biyu a tarayyar Najeriya da aka ce yana taimakawa marasa lafiya sosai. Kasar Japan ta ce ta samar da wannan kayayyaki ne don saboda bunƙasa harkokin lafiya a wannan shiya, musamman waɗanda suka yi fama da rigingimun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Shi ko ambasadan kasar Japan a Najeriya, Mr. Masunaga Kazuyoshi, ya yi bayani yana mai cewa
the provision of better medical services to each people,
yace sun samar da waɗannan kayayyakin kiwon lafiya ne don samar da ingantaccen harkokin kiwon lafiya.
The notable Japanese contribution together with Nigeria in the healthcare sector was toward polio eradication in Nigeria,
yace sanannun gudumawa da aka bayar shi ne da haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya ta ɓangaren kiwon lafiya shi ne wajen yaƙi da cutar polio a Najeriya.
Japan provided funding to purchase polio vaccine, conduct house-to-house polio vaccination campaign and support efforts,
yace kasar Japan ta samar da kudade don yaƙar cutar polio a Najeriya da kuma samar da wasu taimako don a siyo alluran daga na polio wanda ake gudanar da yaƙi da polio a gidaje wanda kuma suke taimakawa al'umma wajen yaƙi da wannan cuta. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, wanda mataimakinsa Alhaji Usman Kadafure wakilta, ya ƙara da cewa
these oxygen plants and solar direct drive refrigerators can go a long way in complementing the effort of Borno State government in providing healthcare facilities,
yace wannan mashin da oxygen da suka aika mana da kuma fridge masu amfani da hasken rana zai taimaka wa gwamnatin jihar Borno ƙwarai wajen cigaba da ƙoƙarinta na harkokin kiwon lafiya a jihar. Yace ko da shige gwamnatin jihar Borno suna ƙoƙari wajen samun da ababen kiwon lafiya a wannan jiha, da cewa muna samun wannan taimako daga wajen gwamnatin Japan.
The aim of this project is to strengthen the health system of conflict affected and hard reach,
yace makasudin wannan ayyuka shine da nada ƙarfafa harkokin kiwon lafiya a wuraren da ba a iya kaiwa da kuma wuraren da wannan rikici ya shafa musamman ma a jihar Borno. Shi ko shugaban hukumar bunƙasasshiyar Arewa maso gabacin Najeriya Dr. Muhammad Alkali, wannan Professor Umar Bobi wakilta ga dai abin da ke cewa,
"This was indeed a very fruitful collaboration involving the Northeast Development Commission, the Borno State Government, the Embassy of Japan to Nigeria and United Nations Office for Project Service."
Yace wannan kyakkyawar dangantaka ne tsakanin hukumar bunƙasasshiyar Arewa maso gabacin Najeriya da gwamnatin tarayyar Najeriya da ofishin jakadancin Japan da ke Najeriya da kuma ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya.
"This project was designed to strengthen the healthcare provision, build resilience of health systems."
Yace an tsara wannan aikin ne da gina da haɓaka harkokin kiwon lafiya a Najeriya da kuma yin amana da harkokin kiwon lafiya a ƙasar. Shiyar Arewa maso gabacin Najeriya dai na da kashi 47 na yan gudun hijira da ke tsugunni a sansannin su, wanda ke tsugunni a cinkuse da kuma rashin kyawun muhalli, wanda hakan na iya jefa su cikin sababbin kamuwa da COVID-19. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, yanzu kuma ga shirin Arewa a yau. Nasiru gare ka.
"Domin ba Arewa da har jitsi da yawan barna ba kariya."
Arewa a yau.
Masu raro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke kawo muku lamuran da suka shafi jihohin Arewa, majiyoyi 19 da suka hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Arewa a yau, za mu shiga Gudi da ke jihar Nasarawa don jin bayanin akasin da ya samu shugaban ƙaramar hukumar Kefi, Muhammad Baba Shehu, da ya gamu da masu satar mutane har jami'in tsaronsa, Sajan Alhassan, ya rasa ransa. Daga nan mun ji Hamza Al-Mustafa zai bayyana mana hanyoyin tabarun masana tsaro na samun sa'ida.
"Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharhodiya, sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwambansiya."
Bayan aukuwar sace shugaban ƙaramar hukumar Kefi, Muhammad Baba Shehu, wanda ya taso daga wani taro a lafiyar jihar Nasarawa, da Allah ya sa kuma ya samu kansa yanzu, sakataren ƙaramar hukumar Abdullahi ya yi ƙarin bayani.
"Wallahi rayuwar nan akwai ban tsoro. Ya kira ni bayan ya tashi daga program namu na koba, ya kira ni around 6:30 ya tafi lafiya. Ya ce min program namu na koba gobe a Abuja, yau ne ko gobe?" Na ce mishi gobe ne.
"Eh, mi koba."
"Yawwa." Eh, ya ce yawwa.
"Ina tunanin zan ha?" "Mi koba."
"Kefi All Boys Association."
"To ina ji."
"Akan muna da dinner and award night." "Wallahi." "To sai ce min ya tafi lafiya ɗin." "To yaran system tufa sai ya kira ni sai ya ce min cewa zai ban lafiya kenan. Program namu gobe ne ko yau?" "Sai na ce mishi gobe ne." "Sai ce that's very good, don dama yana tunanin in ya zo zai wuce Abuja." "Unfortunately." "Sai na ce mishi a gobe ne." "Sai ce that's very good, to kaga zai iya meet up?" "Sai ce eh." "Kaji abin da muka yi da shi kenan." "The next thing kawai shi ne aka kira mu aka ce mana ai ga abin da ya faru, an kashe ordinary na yanzu ma an zo da gawan kenan yanzu na samu da sauki na ordinary na ci eh." "Amma shi da one of his wanda ya tuka shi sun fitna mana shi."
"Wannan na ji abin ya faru a wajajen Gudu ne ko?"
"Eh, a daidai wajajen Gudu."
"To."
"Just after water work, then kafin Gudu wajen wayan su mangorori haka nan ne abu ya faru."
"Wannan ne zuwa yanzu mutanen da suke wannan satar an tura jami'ai su bi su ne ko ana jiran sai sun bugo waya san inda za a yi?"
"Eh, to ba mu san ko an tura jami'ai sun je wurin din, sun je area commander na Akwanga da DPO na Gudu duka sun je wurin."
"Eh, mai sunansa shi Odoli?"
"Alasan Kopra, Sajin Alasan."
"Amma ba na wato wannan gurin an ce yawanci matsalarsa wajajen magariba ne da kuma indare ya yi?"
"Eh, haka aka ce."
"Duk Kefi yanzu haka ana cikin juyayi da zaman
lullumi?" "Wallahi, kowa da kowa ya shigo nan abun ba ce komai. Wallahi, matasa da manya duk gashi an zan haɗe."
"Wannan abun suna yawan faruwa a Gudu ko 'yan
kwanaki?" "Eh, yana yawan faruwa. A labarin da muka samu an ce shekaran jiya sun yi a wurin, jiya ma sun yi. Labarin da muka samu kenan."
"Kwanakin baya da ana cewa wannan da hanyar ta haifi lafiya ta haifi hanyar gidan waya ɗin nan, amma yanzu abun duk ya nuna ya ɓaci kenan ma dai."
"Ai, ai, nan kai daidai abun ba ma ce komai. Ƙasan kawai tana buƙatar addu'a, tana buƙatar addu'a. Kana gida damuwa, in ka fita ma gidan damuwa, kuma dole a fita nemi abin da ba shi. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan."
"Sakatare, bari in kyale ka don na ga kuna cikin juyayi sai in
an samu labari." "Muna cikin juyayi yanzu jama'a, duk an fito daga ko'ina cikin garin Kefi an haɗu a nan, mun kai shi anguwan nasu yanzu Yalwa. Mun gode sosai, na gode."
"Salamu alaikum."
wannan kenan Allah ya kiyaye gaba.
Arewa zumun ta ta mudu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Yanzu ga masanin tsaro Manjo Hamza Al-Mustafa da ya yi magana kan hanyoyin samun sa'ida.
Arewan nan gyaranta sai an bi ta hikima da yawa. Na farko zan gaya maka fi sabilillahi daga abin da na gani, arewa idan makarin Allah ya waye su manyan arewa ba sa tuntubar kansu. In kaga har wani daga wata jiha a cikin arewa jihohi 19 nan yana magana da wani, yana magana da shi ne akan kasuwanci ko wani abu da ya shafe shi, amma ba sa tashi su dau waya me ya faru a gurinku, menene zami, me ra'ayin abin da kuke yi, ya zai a kare arewa. Wanda suka ga sun tashi suna yi su kuma an maida su kaman wawaye ne, ba a daukar su da girma da mutunci. Arewa ai da tana da Arewa Consultative Forum, to ina Consultative Forum yaushe suka taba zama? Elders Forum sinan su Professor Anko Abdullahi, ai kaga ba a cika girma masu ba, amma suna nuna kishin kasan. Amma da in sun zo sun yi magana a ba su karfi da mutunci a goyi bayan su, suna magana akan kare arewan kanta da gwamnati da kuma yan uwansu manya na kudu. Da ha gani cewa daga arewan ba a ba su girma da mutuncin da ya kamata. Waɗansu kuma daga cikinsu za ka gani kaman gwamnoni ko ministoci ko sanatoci, su kuma a tsorace suke da su don wani lokacin suna tabo abubuwan da su suka kasa yi, to kuma su suke da mulkin. To matasa kuma na arewa kullum ga suna akan rashin aiki, babu hanyar tara masu kuɗi na arewa ko jihohi na arewa akan su tashi su ba da kuɗin da za a riƙa tallafa yaran nan suna samun aiki. Don yanzu kowane irin takardu ka samu na digiri samun aikin yayi wuya. To ba ma hikimar ƙirƙiro ma'aikatu, kuma arewan yanzu maimakon ma a zauna a ga ina arewa take, yanzu in ka duba ita ce koma baya wajen banki, ita ce koma baya wajen noma saboda baka isa ka je daji ba za a sai a sace ka, ita ce koma baya wajen tsaro, ita ce koma baya wajen tattaro kan yaran ma a san a ina ma yaran suke kuma me suke yi, iyaye ma ta kansu suke yi saboda talauci balanta nasu ce suna duban me yaran su suke yi. To kullum za ka gani fitinar ƙara ƙaruwa take. Magana ce oke arewa yau waye ne ne zai tashi ya magana, au cikin sarakuna ne, au dattijawan ne, au ƴan siyasa ne, ko shugabannin matasan ne. Yanzu kamar wannan matasan da ka ga ina ta jekaran tare da su, ai kaga duk mun samu musu hanya haka. To da a ce akwai waɗansu matasan a waɗansu ɓangaren na jihohin gaba ɗaya za a riƙa haɗa su a mai da su manya saboda abin da yana neman kuɗi. Yanzu amma ban ga jiha guda ɗaya da take tallafawa matasa ba, ko kuma su ce sun hana kaza ko sun tashi sai an daƙile magana kwaya ko an daƙile magana shigo da makami ko kuma tafiyar da sayar da makami a arewa da sauransu. Babu, gwamnonin aikinsu suke daban, dattijawan arewa daban, Arewa Consultative Forum daban, ba masa zaman jam'iyoyi daban, kowa daban. Magana da arewa za ta taro a haɗa kai a kuma yi program na kowa da kowa, ana tuntuɓar juna bayan kowanne wata uku. Misali duk wata fitinar ba za a yi ta ba, kuma za ka ga arewar a ɗanke take, martaba mutuncin sa zai dawo, arziki zai dawo. Amma saboda kowa ya karaza ba kowa gabansa ya kama yake abin da ya ga dama, kaga sarakunan ba a ba su girma, dattijawan babu girma, Arewa Consultative babu girma, gwamnonin babu girma, sanatoci, ƴan majalisa haka, kowa sai dai zaɓe ya zo a yi har daga mutum ya samu mulki an manta. To wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba, shi yasa sai an gyara an dawo an zauna. Mu da aka sanmu da ɗabi'a ta girmamawa, ƙanana na girmama manya. An sanmu da ɗabi'a da muka sani da aka taso da ita, yanzu duk wayannan ɗabi'oyin da yake yana haɗa kan arewan babu su. To saboda an yi sakaci ne, to wannan sai an zo an gyara an haɗa kai gaba ɗaya, in an yi martaba arewa za ta dawo.
Ma'ana dai babu wani jagoranci na musamman da yake haɗa dukkan mutane arewa waje ɗaya.
Wannan warwar babu shi. Wanda suke ƙoƙarin su yi yanzu ma shi ne Elders Forum su Professor Anko Abdullahi, su kuma za ka gani suna aikin ana ɗaukansu tamkar maƙiya ne ga wanda su kuma suna ganin kamar mulkin hannunsu yake. Wannan kuskure ne mai ƙarfi, saboda haka yanzu ba wata murya za ta tashi ta ce arewa ki zo nan kuma ta taro an yi hakan kuma cikin girmamawa don cewa za a ceci arewan da shi, babu shi. Kaga tuntuni waɗansu daga cikinmu da muka gano wani abu da Libya take yi, duk ilimin da ka je za ka nema, to sai an koya maka sana'ar hannu. to sana'ar hannun nan in ka zo fita makaranta sai a baka certificate. Wannan certificate na sana'ar hannu wata kira aikin plumber ne, aikin electrician ne, aikin carpenter ne, kowane iri da ayyuka ga sunan barjaka ma za a baka certificate na degree ka daban na wannan sana'a daban. In ka fito ka kasa samun aiki sai ka dauki wannan na sana'ar hannu da ka samu sai ka kai banki. To da gwamnati da bankuna suka yi yarjejeniya. Idan ka je ka nuna musu sai ka ce ga irin sana'ar da zan yi ga kuma irin girmanta ga wurin. To sai a baka kuɗi daidai da wannan. Bankin suna bi, akwai kuma wakilan gwamnati suna bi.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar.
To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. Yace hakika yunkurin sace alhazan jihar Sokoto da wasu ƴan ta'adda suka yi babban tashin hankali ne. Ya Allah ka kara shiga tsakanin nagari da mugu, amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Usman Kasim Kiringin na Arewa jihar Damagaram a jamhuriyar Niger tare da Ibrahim Yakubu Kiringin da Abari Abdullahi Kiringin da magaji soja Kiringin suka ce hakika yunkurin horas da komandojin sojojin Najeriya da rundunar sojan Amurka ta yi abin ayaba ne. Muna addu'ar Allah ya sa wannan horaswa ta yi tasiri ga tsaron Najeriya baki daya. Sakonmu na gaba ya fito daga Ala Alhaji Haruna jihar Jigawa Najeriya. Yace ina so ku bani dama ne kira ga al'ummomin Niger da Najeriya da kamar da Chadi cewa ya kamata mu tashi tsaye wajen yin addu'o'in zaman lafiya ga kasashen mu baki daya domin Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin ta'addanci, amin. Sakon Kinunu Sani Yunusari daga jihar Yobe yace hakika wannan matakin da wata kotu ta dauka a birnin Abuja na hana hukumar zaben kasar mu Najeriya wato INEC dakatar da yin rijistar katin zabe, tabbas hakan yayi daidai. Muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga ƴan kasar mu baki daya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudu mai kifi unguru jihar Yobe. Yace ku bani dama ne jan hankali ga al'umman Najeriya dangane da muhimmancin katin zabe. Domin ni ana ganin katin zabe yafi 100,000 muhimmanci ga ɗan adam. Domin wannan katin zaben zai iya cetar rayuwar miliyoyin al'umma ta hanyar zaben shugaba na ƙwarai. Da fatan kowa ya mallaki nashi, a ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu ikon zaben shugabanni adalai. Amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To Hanifa a takaice. Adadin mutane da suka mutu a cikin wata girgiza mai ƙarfin gaske a Afghanistan na ci gaba da ƙaruwa. Hukumomin Taliban sun faɗa a yau Laraba cewa girgizar ƙasar ta kashe mutane 900 kana ta jikata wasu 600 a kudu maso gabashin ƙasar. Mataimakin ministan kula da bala'o'i na Taliban Maulawi Sharifuddin Muslim shi ne bayanar da adadin waɗanda suka mutu a wani taron manema labarai a Kabul babban birnin ƙasar lokacin da yake bada rahoton farko. Ya ce girgizar ta fi muni ne a lardunan Paktika da Khost da suke kudu maso gabashin ƙasar masu iyaka da Pakistan. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha na ci gaba da lugudan wuta yayin da take ƙoƙarin lullube yankin Severodonetsk. Wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kuma ce akwai yiwuwar Rasha tana ƙoƙarin tura dakarunta masu yawa zuwa Donbas. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba yi a duk dare cewa halin da sojojin ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske ne yankin na cikin tashin hankali a yanzu. Maharan sun kuma matsa lamba sosai a kan hanyar Donetsk. A ƙarshe, Shugaban Amurka Joe Biden ya kira a yau Laraba ga Majalisar Dokokin Ƙasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. A madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Al Santos, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wuni lafiya.